Taron wanda babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusufu Burata yake jagoranta. Ya tabo irin manakisar da wasu marasa kishin kasa ke shiryawa Najeriya.
We have information of subversive motives by some unpatriotic groups aided by foreign corporations to scuttle the peaceful conduct of the international general election.
General Tukur Burata yace sun sami bayanan sirri akan irin magarkashiyar da wasu marasa kishin kasa ke cikawa tare da taimakon wasu kasashen waje don kawo cikas wurin gudanar da babban zabe da za a yi nan da ƴan kwanaki. Saboda haka muna gargadi ga waɗannan masu kasasaba da su sani fa cewar sojojin Najeriya za su yi aiki kafada da kafada da ƴan sanda da sauran jami'an tsaro don tabbatar da ƴan ƙasa sun yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. General Buratai kazalika ya yi hannun kamar sanda ga haramtacciyar ƙungiyar ƴan awaren ƙabilar Ibo da ke rajin neman kafa ƙasar Biafra. Aikace-aikacen ƴan awaren IPOP na son farfaɗowa, suna kuma son kawo cikas ga zaɓen shekarar nan da za a yi nan da ƴan kwanaki. Dole ne a ja musu burki ba tare da ɓata lokaci ba. Babban hafsan sojojin Najeriya kazalika ya gargaɗi dakarun da su guji yin katsalandan a zaben da za a gudanar nan da ƴan kwanakin.
All Nigerian army has been neutral, non-partisan.
Akwai buƙatar sojoji su guji shiga harkokin siyasa a dukkanin al'amuransu. Bari in jaddada muku cewar ba za mu amince ko kaɗan ba da duk wani matakin da komandojinmu za su ɗauka ko kuma suke ɗauka. Da hakan zai zame silar taimakawa wani ɗan takara, jam'iyyar siyasa, ƙabila ko wani addini. Wannan kuma ya ƙunshi karɓan wani abin hasafi kai tsaye ko a takaice daga hannun 'yan siyasa a hukumance ko akasin haka. Manyan komandojinmu dole ku gargaɗi mayaƙan da ke ƙarƙashinku da su yi aiki tukuru ba tare da sun kauce daga tanaje-tanajen aikin gidan soja ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.